الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna 11 ne ga watan 11 watan dhulqa'da bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da tara ga watan 5 hijiran miladiya 2025 shi gaba da karatun mu na littafin sunan abi daud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yaci dake wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba sacin da ya gabata mun tsaya ne a karshen babi na 86 akan hadisi na 220 daidai ina ji haka ne ko yau za mu tashi a farkon babi na 87 kan hadisi na 221 insha Allah wannan kuma shine darasin mu na 32 cikin wannan littafi sunan Abi Dawud kafin na akwai tambaya guda daya da za mu karanta wacce tambaya ce da tajima a wuri na bayan tsawon bincike da kuma tattaunawa da wasu daga cikin malamanmu na ga dacewan na amsa wannan tambayan da an yi ta bibiya na dangane da ita cewar akwai waɗanda suke a iban kaman jini akwata ake sayarwa kun gane tambayar amma yanka kusan jini yana taruwa tun ana yanka dabbobi da yawa sai a saida wannan jinin akwai waɗanda suke saya suna sarrafa shi yin abincin ko kaji ko kifi ne a ɗaya daga ciki ne to menene hukuncin a ibi wannan jinin a sayar to bayan tsawon bincike da ni nayi a littattafai na kuma tattauna da ɗaya daga cikin manyan malamanmu Professor MK Yunus game da wannan matsalan a sannan akwai Professor Abubakar Idris Salle wanda shi ma mun tattauna da shi akai kadan daga cikin abubuwan da na tattara maganganun malamai akwai lajinatul da'ima ta Saudi Arabia akwai lajina ta fatawa ta Jami'atul Azhar dake Masar sun yi magana kama haka abu na farko hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin Sahihul Bukhari da kuma Sahih Muslim cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an samani dami cewa annabi ya hana ko ya haramta kudi na jini ainihin majalisar fatawa ta Masar an tambaye su ne game da lokacin sallar layya akwai wanda suke tara jini suna sayar wa wadansu kamfanoni kaga tambayin tana kama da wannan kenan to sai suka ce ittafaqal ulama'u ala taharimi bai'i dami wa akhdhi thamanihi malamai sun ittifaki akan haramcin sayar da jini da kuma amfani da kudin shi wannan jini kun fahimci magana suka ce malamai sun ittifaki wajen haramun ne sayar da jini kuma haramun ne cin ainihin shi wannan kudin suka ce la yajuzu bai'u dami li'annahu najisun وليس من الأموال المباح شرعا وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم بيع الدم حرام شرعا سكتي جيني عينه سيد جيني حرام نا شرعا ونشين فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أبن لسكتي كينا سن لجنة الدائمة سعودي عربية سكتي جيني كون دبا ko na mutum gaba ɗaya haramun ne sai da shi ko da jinin mutum sai dai ya bada shi kyauta ina fata an gane haramun ne ka je ka ci a ibi jinin ka za ka sayar haramun ne su suka ƙara ma jinin mutum akai suka ce jini ko na dabba ne ko na dan adam ne haramun ne sai dai ka bada jinin ka kyauta ga marar lafiya amma ba ka je kana sai da jinin ka dan kai ne shugaban talauci ba ina fata an gane wannan abin da kyau akwai wannan aikin su kenan yanzu ko su tanin suke samun kuɗi to haramun ne suka ce dalili shine duk abin da yake Allah ya haramta wannan abun to sai da wannan abun ma haramun ne in ba abin da shari'a ta togance ba ina fata an gane wanda wannan kuma baya ciki suka yi kiyasin shi da hadisin da annabi alaihi salatu wassalam cewar an haramta wa yahudawa cin kitse a shari'an su kenan wannan kitse da muke ci a shari'an yahudawa haramun ne suke ne nama amma kitse haramun ne sai suka dinga iban kitsan suna sayarwa suna amfani da kudin to sai annabi ce Allah ya tsine wa yahudawa ya haramta musu cin kitse sai suka tara shi suka sayar suka ci kudin sai Allah ya tsine musu albarka sai suka ce to tunda Allah ce hurriman alaikumul maitatu waddam walahamul khinzir wa ma uhilla bihi ligairillah wa ma uhilla ligairillah bihi wal munkhanikatu suratu al-maida sannan ga kuma cikin suratu al-baqara da kuma suratu an-nahli inna ma harrama alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighayrillah a cikin suratu al-baqara wa ma uhilla lighayrillah bihi suratu an-nahli duk wadannan ayoyin Allah ya haramta jini ya haramta nama alade ya haramta mushe ya jero su a wuri daya to yanda ka saida mushe haramun ne ko ka saida alade haramun ne haka shi ma jinin ya shiga cikin wannan abu Ibn al-Qudama a cikin al-Muguni yace wa mala hilu akluhu la yajuzu bai'uhu yace duk abinda aka haramta cinsa to an haramta saida shi sai dai inda shari'a ta halatta wani abu ina fata an gane akwai abinda shari'a ta ware shi in ka dauki misali kaman jaki kaga cin jaki haramun ne amma ya halatta a saida shi saboda ana amfani da shi a wasu abubuwa na rayuwa kun gane bambancin to in ba irin wannan ba to duk abinda aka haramta cin shi an haramta ainihin sai da shi sai an samu istisnai an samu exception a shari'a sai Ibn Qudama yake cewa la yajuzu bai'uhu sai ce ka dami kaman jini yace fa ashbahal khamr wal khinzir yayi kaman ceceniya da ainihin giya da kuma naman alade sai ce ajma'at al madahib al arba'a malaman mazahib guda hudu sun yi ijma'i Al-Hanafiyya wal-Malikiyya wal-Shafi'iyya wal-Hanabila ala anna dama najisun wa muharramil akl fala yajuzu bai'uhu yace mazhabobin nan guda hudu da Hanabila da Shafi'iyya da Malikiyya da Hanab sun yi ijma'i cewa haramun ne ainihin a saida jini haramun ne a ainihin ci kudin jini ala ayyi halin wannan kadan ne daga cikin maganganun suna da yawa wanda na ainihin tattaro su akwai maganan Ibn Abidin akwai maganan Imam al-Qurtubi akwai maganganu dewa Qurtubi yace ittifaqal ulama'u malami sun yi ittifaqi ala anna dama haramun la yu'kal wa la yuntafa'u bihi malami sun yi ijma'i cewa jini haramun ne cin shi kuma amfani da shi a sayar a ci kudin ma haramun ne a takeicin takaitawa shine maganganun kaman da nake suna da yawa na karanto ne lihalika mahalaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina dan mutane mu duk abin da zaka faɗa wani shi ba zai ji ba akwai wanda yace in kai biyo malaman nan ba za ka yi kuɗi ba wallahi abin da ya faɗa kenan da kunne na naji shi to kaga a bar shi abin da ya ga dama kenan ko wannan ko alade aka ba shi zai siyar kuma zai ci kuɗin saboda shi yana so sai yayi kuɗi to wannan ba a akwai masu sai da mutane mai ko ba haka ba yawa kuma su yanka mutum su sai da wani bangaren jikin shi kuma dan su yi kuɗi to shine kuɗin ka je ka yi kuma dai zaka mutu shekara nawa zaka yi ka gama taro kuɗin kafin ka ci sai Allah ya turo maka mutuwa ko Allah ya turo maka rashin lafiya kamar kasa cin kuɗi Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wallahu ta'ala ala wa alam kai sai zamu shiga cikin karatu insha Allah na'am Na'am. yace wa gaba da maganar da muka yi satin da ya gabata idan mutun ya rasu ana bin shi bashin azumin Ramadan wanda ya halatta a biya mishi bi ma'ana yayi jinya yayi sha azumi sai ko kuma wani larura sa ya sha azumi kuma ya samu sauki har lokacin da ya kamata ya rama bi rama ba sai ya rasu to wannan ana bin shi bashi amma in ya rasu a cikin jinyan da bai tashi ba wannan ba a bin shi wannan azumi sai ya ce to misali a ce yana da waliyai guda 10 ana bin shi azumi 10 ko 20 to waliyan ne za su rarraba azumin ko mutun da ya za a dorawa ya rama shi kadai an gane ko to za a dorawa wanda fi imani ko a takeici ya halatta su raba azumi tsakanin su da juna ai kaman biyan bashi ne ana bin mutun kudi bashi ya rasu ya halatta a harada kowa ya kawo shi ma azumin haka ne ina fata ka gane na'am ta je kai ne na ƙarshe a ramma na'am
batun jinin nan sai ya hukunci wanda zai siya shi ba misali an nema ba ka samu ba sai zama aka ce akwai na sayarwa
a ai na asibiti ba ka da tabbacin a wannan kai ba ruwanka ka gane ko abinda ake magana wanda zai zo ya ce a ibi jinin shi zai sayar shi ake magana ba wanda zai ka san akwai ana ba da kyautan jini akwai masu donating abun sai suna da shi da yawa to wannan lada ma suke samu an gane ku amma kai ya zama aikin ka shine ka je ka sayar wannan haramun ne amma wani bai da lafiya ba a samu wanda zai bada jini ba aka je aka saya babu komai insha Allah Allahumma amin zamu tashi kan hadisi na 221 insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الجنوب ينام يتي باب ده يكي مغانا اكن وان ده يكي ده جنبا يي بچي ده جنبا كافن يي وانكا شين يا حالتا كو بي حالتا با متين ني يانا ده جنبا بي وانكا با سي بچي يي كاما شي كو يي شاوان كو زي كونتا بچي كافن يي وانكا يا حالتا هكان كو بي حالتا با شين معانن babun fil junubi yanam kun fanci fasaran qala hadathana abdullah ibn maslama am malikin an abdullah ibn dinarin an abdullah ibn umara annahu qala yace abdullah dan umar yace zakara umar ibn al-khattabi li rasulillah sallallahu alaihi wasallama yace umar dan khattab ya ambazan allah sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi tusibuhu aljanabatu min al-layli janaba takan same shi cikin dare fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi tawadda kai alwala waghsil dhakaraka ka wanke farjinka thumma nam sannan ka kwanta kai bacci to anan an ce zakara umar ibn al-khattabi umar ya ambatawa manzon allah alaihi salatu wasalam annahu cewa shi tusibuhu aljanabatu to wannan damirin tusibuhu dinnan ko annahu yana komawa zuwa ga wai zuwa ga umar haka ne to a kaida nan malaman larabci sukan ce wai wad damir yaudu ila qarabi almadhkur lamir yakan koma ne zuwa ga suna mafi kusa tama duk malaman hadisi sun ce anan ba wajen umar yake komawa ba yana komawa ne wurin Abdullahi dan Umar kun fanci na abin da kyau yana komawa ne zuwa ga dan ba wurin mahaifin ba wannan duk malaman sharhi abin da suka faɗa kenan ku rike wannan ka'idan da kyau to anan ne ka'idan ta kan rushe cewa ad-damir yaudu ila qarbil ism ba ko yushe yake ai madhkur ba ko yushe yake aiki ba dan Allah ya faɗa a Qur'ani a wurare da yawa yace yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu hudin nan wurin wa yake komawa na'am wa man ya'si allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran hudin nan wurin wa yake komawa wajen Allah ina fata an gane amma ga Allah shine a baya manzo Allah ne a gaba kun fanci wannan abin da kyau ta ko wannan a larabci akwai ana samun dama'ir haka misali subhanalladhi asra bi abdihi laylan sai ce me minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi baraka na hawlahu linuriyahu, ina fata an gane, min ayatina innahu kana abdan shakura. Wannan akwai dama'ir, wani ne gabo ne baya, kun gane wannan abin da kyau? Yawwa, shi yasa idan mutum na karanta irin wannan, to idan kana karanta wasu baitoci na malaman lugga, sai ka ga waɗansu waɗanda ba su karanta luggan ba, kawai sun karanta kitabut tauhid zai zo suna attacking ɗinsu. Ina fata an gane, akwai wannan matsalan, sai ka ce wannan baitin akwai kuskure, kuma kai ne mai kuskuren, baka san abin da mai baitin ma yake nufi ba, dan baka je malami sun maka bayani ba. Allah ya sa mu dace. To annahu tusibuhu din yana komawa ne zuwa ga Abdullahi bin Umar, saboda me? Shi Ibn Umar shine janaban ta same shi, sai zo ga Sayyidina Umar, ila yana jin nauyi ya tambaye Annabi da kanshi alaihi salatu wassalam, saboda yaro ne. An fahimci abin da kyau, amma shi kuma Sayyidina Umar kaga aboki ne na Annabi alaihi salatu wassalam, duk da yana gaba da shi a shekaru, sai zo ya gaya baban, sai baban kuma ya ba manzo Allah labari. Shine ma'anan an Abdullahi bin Umar annahu qala ذكره عمر بن الخطاب لرسول الله عليه الصلاه والسلام انه تصيبه اكتا عبد الله بن عمر ني ابون يا فيتو فيلي كو تو سي ابو نبيو ا cikin wannan sai annabi ce tawadda ka yi alwala wa gasal zakaraka sannan kai sarki to wanne za a fara yi to wanne aka fara kawowa saboda me yace tawadda ka yi alwala sannan kuma waga sil zakaraka sai kuma kai wanki ainihin gabanka summa nam sannan sai kai bacci to a kaida na larabci wanda malami ba su da sabani na taba fada ko anan ko auren tafsiri suka ci al aqafu bil wawi la yafidu tartib idan akai aqafi da wawun ba yana nuna jeran talabari ko ambato bane ba ta yayyuwa na karshe a kawo shi a farko na farko a kawo shi tsakiya na tsakiya a kai shi karshe inda adafi da wawun ne baya nuna tartibi amma aka adafi kuma da fa'un yana nuna tartibi da kuma babu wani jinkiri tsakanin su da juna in aka yi adafi da summa yana nuna tartibi da kuma jinkiri ina fata an gane idan aka ce jaa zaidun wa amrun zaidu yazo da amru anan ba a nuna cewa zaidu ne fara zuwa kawai labari ake badawa amma aka ce jaa zaidun fa amrun to zaidu ne fara zuwa ya aka ce jaa zaidun thumma amrun amr yazo bayan an dau lokaci ma ina fata an gane tsakanin su akwai tazara sai aka kawo thumma Allahumma amin yace babul junubi ya akulu babin da ke magana akan mai janaba ya akulu ya ci abinci qabla an yaktasila kafin yayi wanka ya halatta ko bai halatta ba sai akwai malaman da suka ce cin abinci kana da janaba haramun ne yana cikin abin da ke sabbaba matalauci suka ce wa idan kana cin abinci kana da janaba to zai zama sanadin yin talaucin ka ina fata aita samun gobara cikin aljihunka to duk ire-iren waɗannan cikin karatun hadisi ne zaka ji menene gaskiyan abu to shine yace qala haddathana musaddadun wa qutayba ibn sa'idin qala haddathana sufyanu an az-zuhri an abi salamah ibn abdurrahman an aishata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana abu salamah dan abdurrahman yace aisha ta ce anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana annabi ya kasance idza arada an yanama idan yayin nufin yayin kwanta bacci wa huwa junubun yana da alwala tawadda'a wudu'ahu lis salati zai alwala irin alwalan da yake in zai yi sallah kun san mun karanta satin da ya wuce idan mutun yayi ainihin yana da janaba yana so ainihin sadu da mace annabi ce alwala haka ne ko to haka nan ma in yana da janaba yana so ya kwanta bacci sai ya alwala to qala haddathana muhammad ibn sabbah al-bazzar قال حدثنا ابن المبارك عن يونس ابن المبارك المصري كنا عن يونس شين بن يزيد العيلي عن الزهري باسناده ومعناه wannan hadisin a sanadin da aka kawo an ruwaito irin hadisin da ya gabata sanadin iri daya kuma ma'anan ma iri daya shine ma'anan bi isnadihi wa ma'anahu sai yace wa zada a ciki an samu ƙari wa idza arada an ya'kula, idan kuma yayi niyan ya ci abinci yana da janaba, wa huwa junubun, ghasala yadayhi, sai ya wanke hannun shi. Dan nace muku alwala tara daukan ma'ana daga ciki akwai wanke hannu, haka ne ko ba haka ba? Mun sha karantawa. To sai suka ce idan mutun yana da janaba zai ci abinci, sunna ne ya wanke hannun shi ko da bai ainihin alwala irin alwalan sallah ba. Suka ce amma wurin saduwa ko wurin bacci mutun da janaba, irin alwalan da zaka yi in zaka yi sallah zaka yi. Ina fata an gane. Shi yasa aka ce wudu'ahu lis salati, ya alwala irin alwalan da zai in zai yi sallah. Amma in dai kawai cin abinci zaka yi kana da janaba, ba wajibi ba wai lalle ne sai ka irin alwalan sallah ba, ko wanke hannu kai ainihin yana daukan sunan ma'anan alwudu. Kala Abu Dawud wa rawahu ibn Wahab an Yunus faj'ala qissata al-akli qawla Aisha maqsuran. Abu Dawud yace ibn Wahab ya ruwaito daga Yunus bin Yazid al-Aili cewar a ruwayan Yunus sai ya sanya qissan cin abincin nan qawla Aisha, magana nana Aisha ne. Ina fata an gane. Sabanin can kuma hadisi ne tuntura jingina abun zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce maqsuran, menene ma'anar maqsuran? Suka ce shi a ruwayan Yunus ya takaita maganan cin abinci, bai kawo maganan alwala in za a yi bacci ba. Wa hanyoyi ne guda biyu. A wannan hanyar ta Yunus ya sanya maganan cewar in za a ci abinci ayi alwala, maganan na Aisha ne. Sannan maqsuran shi a ruwayan shi ya takaitu ne kadai kan maganan cin abinci, bai kawo maganan bacci ba. Kun fahimci abun? Wa rawahu Salihu ibn Abi al-Akhdar. Wannan Salihu ibn Abi al-Akhdar, idan mutai duba taqribut tahzib na Ibn Hajar, yace Salihu ibn Abi al-Akhdar da'ifun yu'tabaru bihi, yace da'ifi ne amma kuma ana karbar ruwayan shi a karfafi wata ruwaya da ita, kenan yu'tabaru bihi. Kun san hadisi matakai na ingancin shi guda hudu ne, wanda a general terms kenan. In za a fada abun kuma sai a shigo na abu da ba. A dai wannan level din ba dai na tsaya a nan. Ina fata an gani. Na ga bagara waje ya kawo wajen guda bakwai na ce ta akwai aiki. A takaice a ce hadisi sahihun ne lizatihi. Wanda ke hadisi na ingantacce lizatihi, shi a karan kanshi bai bukatan taimakon wani ruwaya. Shi kadai a karan kanshi ya tsaya da kafofin shi. Sai akwai kuma sahihul ligairihi ko sahihul lishawahid. Shine a samu hadisi Hasan Hasan su zo, sai a ce karfin su ya kai su zaman sahihun lishawahid, dan sun zo ta wasu hanyoyi sai su karfin da za su koma sahihi. Amma ba kaman karfi irin na wancan ba, na shi kadai ne. Wannan kuma Hasan Hasan ne suka zo sai suka koma sahihul lizatihi. Sannan akwai hasanul lizatihi, a ce wannan hasan ne a karan kanshi. To akwai kuma hasanul ligairihi. Hasanul ligairihi ko lishawahid shine a samu ruwayar da akwai rauni cikin ruwayar, a ce irin su wannan Salih ibn Abi al-Akhdar sun shigo cikin ruwayar. To amma sai suka zo ruwaya daban-daban, duk irin waɗannan idan suka taru sai su karfin da za su koma hasan, amma hasanul ligairi. Ina fata an gane. Shine ma'anar da'ifun yu'tabaru bihi, da'ifi ne amma in suka zo da yawa ana karbar ruwayar, amma yace wannan ya zama hasanul ligairi. اللهم آمين. عن الزهري كما قال ابن مبارك إلا أنه قال عن أروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك. باب من قال باب شباب دكي مغانا من قال ونديتي يتوضأ الجنوب مي جنبا زي الولاء صليتي أبنتي كويشا أبنشا ko yayi bacci zai tattara maka maganan gaba daya cikin wannan babu. Idan mutun na janaba yana so yayi bacci, ko yana so ya ci abinci, ko yana so ya sha wani abun sha, yayi abun yake, shine duk wani abun da ya rarraba zai tara su a wuri daya nan. Qala haddathana musaddadun, qala haddathana yahya, shine ibnu sa'id al-qattan, qala haddathana shu'batu ibnu al-hajjaj an al-hakimi an ibrahima, shine ibrahim an-nakhai. Duk inda ka janci an Ibrahima a ruwaya, shine Ibrahim ibn Yazid ibn Masruq an-Nakhai. Amma abun da aka fi sanin shi da shi Ibrahim an-Nakhai. In an ce Ibrahim kadai an yi shiru kawai ka kaddara Ibrahim an-Nakhai ne anil aswad ibn yazid an aishata anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam kana na lashata ta annabi ya kasance idza arada an yakula idan yana so ya ci abinci aw ya nama ko ya bacci wa huwa junubun a lokacin yana da janaba tawadda sai ya alwala ta'ani wa huwa junubun tana nufin in yana da janaba shi da abin da take nufi in dai har yana da janaba zai bacci ko zai ci abinci ko zai ainihin wani abu tawadda sai ya alwala wudu'ahu lis salati irin alwalan da yake in zai yi sallah قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوزكي يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلامة قال اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب عمار بن ياسر الله قهر ما سيدا wannan sahabin in kana karanta kissan shi akwai abun mamaki Ammar ibn Yasir na farko mahaifin shi Yasir ibn Amir da babarsa mahaifiyar shi ainihin Sumayyatu bintu Khayyat sune farkon shahidi a musulunci su aka fara kashewa da suna addinin musulunci aka azabtar da su iyakan azabtarwa a Makka karshe kuma aka kashe su Ammar ibn Yasir shi ainihin ya tsira aka yanta shi to shi yasa annabi yake son shi yake kaunan shi kuma yake girmama shi dan ya san irin wahalan da iyayen shi suka sha kuma a gaban shi akai abu a kwantar da su a rana a dake su a daura wa mahaifin shi giya a daura wa doki a kada dokin a ta gudu da shi ana jin shi a kasa wani daga cikin kafaran Makka ya dauki takobi ya caka a farjin mahaifin shi duka a gaban shi aka dinga wannan abu yasa annabi yake kaunan shi yake kuma tausaya mishi to Ammar ibn Yasir al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito a cikin al-Mustadrak al-Sahihaini daga Anas bin Malik yace annabi yace ishtaqatil jannatu ila salasin aljanna tayi begen mutane uku wato aljannan ma da kanta ne take begen su tana kaunan su sauri su zo su shigo tana misin din su yace Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali dan Abu Talib mijin na Fatima az-Zahra'u sai yace Nabiyu Salman al-Farisi Salman al-Farisi yace na uku Ammar ibn Yasir shi da Ammaru dan Yasir kaga wannan ba karamin falala bane ba shi yasa wata rana ana zaune a majalisin sayyidina Umar dan Khattab kamar yanda Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin sirr alamin nubala yace ana zaune kawai sai akwai Khabbab ibn al-Arad a cikin sahabbai babban alaran man nan sai yazo ya zauna sai Umar yace udun matso kusa da ni matso kusa da ni alaran ma guda kuma shi yana cikin sanadiyan musulunta sayyidina Umar saboda kanwar sayyidina Umar ita ce sanadiyan Umar shi kuma malamin ta ne na Qur'ani ita da mijinta an gane ko ran da zai musulunta ma Umar yazo gidan shi yana gina aka ce ka uya ga Umar na zuwa alaran ma ya shiga wuri ya uya baro Umar da Qur'ani shi dukan tsaya zai mishi a lokacin bai musulunta ba to shi Khabbab ibn al-Arad da ya zauna a majalisin Umar sai yace matso udun yace matso kusa da ni yace laysa ahadun ahaqqu bi hadha al-majlis minka illa Ammar ibn Yasir yace matso kusa da ni babu wani mutum daya a duniya da yafi ka cancantan ya matso kusa da ni ya zauna in ba Ammar dan Yasir ba kaga inda sayyidina Umar ma yake girmama shi shi yasa akwai Khalid ibn al-Walid Allah kara masa yarda kun san matsayin Khalid a musulunci Khalid yake cewa wanda yazo cikin al-isaba fi tamizi sahaba Khalid yake cewa wata rana ni da Ammar ibn Yasir muka yi jayayya muka yi sa'in sa yace fa aqlaza lahu sai ya kausa harshe akan Ammar ya gaggaya masa magana Ammar rashe baci sai ya tafi je ga annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullahi Khalid ya amin kaza ya gaya min bakakken magana ya ce kaza sai annabi ya ce man ada ammaran adahu Allah wa man abghada ammaran abghadahu Allah duk wanda ya adawa da Ammar dan Yasir Allah ya adawa da shi duk wanda ya bakanta wa Ammar dan Yasir shi ma Allah ya bakanta mishi. Kaga wannan ba karamin aiki bane ba. Khalid bin Walid hankalin shi ya tashi, yace fa kharajtu, na fita. Yace a wannan lokacin, yace duk duniya, yace ma shay'un ahabbu ilayya min rida Ammar ibn Yasir, ce ba abun da nake so a duniya kamar Ammar yarda da ni. Yace yarda Ammar dan Yasir yafi komai a guna a duniya. Yace falakitu, na hadu da Ammar, yace faradiya, sai yadda da ni ya amince, sai hankali na ya kwanta. To kaga wannan ɗaya ne fa daga cikin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam. Tamma sai kaga saboda tabewa wani gaba ɗaya sahabban ma zai musu kudin goro, wannan halaka ne. Shi yasa Allah jikan Rabi'u dan Usman baba, kun san shi aiko yawa komanda ce mawakin nan, wannan sha'irin kaga yake cewa ya kula fa'u sahabu Muhammadu kuna rika, ke ni ban yadda a zage da yanku ba. Wato su sahabban Annabi ɗaya in ka taba ka samu matsala, wato sahabi ne fa ya taba sahabi Annabi fushi, ina ga kai huhulahu kware da gaske kai banzan bazara. Sahabi ya bata sahabi rai, Annabi ya tashi yana maganganu masu zafi, sai kai kawai banzan bazara ka ce wa kana tuhuman wani sahabi, wannan halaka ce wallahi, halaka ce babba. Shi yasa huduban juma'a da ne satin da ya wuce da huduban yau gaba ɗaya akan wannan matsalar ne, saboda darajar sahabbai taba su bala'i ne kuma halaka ne, Allah ya kiyaye. Amma Ibn Yasir yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqasa lil junub, yace annabi ya rangume ga mai janaba. Idza akala, idan yace abinci, kar kuma ta kalman idza mun sha fada in ta zo danan abinda za a yi nan gaba. Idza akala, idan zai ci abinci, au shariba, ko zai sha abun sha, au nama, ko zai yi bacci, an ya tawadda'a, ya alwala. Kala Abu Dawud, Yahya yace bayna Yahya ibn Ya'mara wa Ammar ibn Yasirin fi hadhal hadithi rajulun, Abu Dawud yace tsakanin Yahya dan Ya'mara da Ammar ibn Yasir akwai wani mutum ɗaya da aka cire a sanadin, ya zama akwai inqita'i kenan a cikin wannan ainihin sanadin wannan hadisin. Shi yasa wasu daga cikin malamai kamar Imam al-Albani rahmatullahi alaihi yace hadisin sanadin shi da'ifi ne, amma matanin shi ya inganta ta wata hanya. Wa qala Ali ibn Abi Talib wa Ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn As da Sayyidina Ali dan Abu Talib da Abdullah dan Umar da Abdullah dan Amr dan As, duka waɗannan uku suka ci. Aljinubu mai janaba, idza arada an ya'kula, in har yana so ya ci abinci, tawadda'a, yace ya alwala. To da wannan ne sai malami suka tattara waɗannan maganganun gaba ɗaya kaf, suka fidda hukunci kamar haka. Suka ce ga wanda zai yi bacci, ko zai ci abinci, ko zai sha abun sha yana da janaba, yin alwalan mustahabbi ne. Ina fata an gane, ba wajibi bane ba, wanda idan baka yi ba Allah zai rubuta maka zunubi, idan ka aikata akwai lada, in baka aikata babu komai. Wannan shine ainihin zance mafi karfin dalili insha Allah. Babun fil junubi yuakhirul ghusla, babun da ke magana akan mai janaba ya jinkirta wanka. Wannan hadisin zai fito da amsan da muka bada yanzu, cewa ya halatta idan mutum misali yana da janaba sai ya kwanta bacci bai alwala ba, kuma bai wanka ba, bai aikata haramun ba, amma in yayi alwalan ya samu lada, ya dace da sunna. Ina fata an gane. Yace to mai janaba yuakhirul ghusla, ya jinkirta wanka, shin yana da zunubi ko bai da zunubi? Qala haddathana Musaddadun ibn Musarhadin, qala haddathana Mu'tamirun wa hawwala sanad, قال وحدثنا احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه, قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم, وان اسماعيل بن ابراهيم شاكه كده ده ابن اوليا duk inda ka dace ibn uliya to shi ake nufi, kaman da Ahmad bin Yuki Allah bi sharhama zaka ji da qala haddathana ibn uliya to shine wannan mutumin ibrahim isma'il bin ibrahim. Qala subiyu suka ce da shi Ahmad ibn Hanbal da Isma'il ibn Ibrahim kala su biyun suka ce haddathana Burd ibn Sinanin Burd ibn Sinan ya ba mu labari shi kuma wannan shi Isma'il bin Ulayya a Burd ibn Sinan nake so na ce rajulun ne saduqun Imam al-Bukhari ya fidda hadisin shi a cikin Al-Adabul Mufrad da kuma Imam Abu Dawud gashi anan da Tirmizi An-Nasa'i ibn Majah al-arba'a duk sun fidda hadisin Isma'il bin Ibrahim ibn Ulayya a Burd ibn Sinan sana an Ubada ibn Nusayyin Ubada ibn Nusayyi shi kuma sika ne al-arba'a sun fidda hadisin shi ba hadisin shi a Bukhari da Muslim amma al-arba'a sun fidda hadisin shi an Hudayf ibn al-Haris daga Hudayf ibn al-Haris wannan mukhtalifun fi suhbatihi akwai malaman da suka ce wannan sahabi ne wasu malamin suka ce ba sahabi bane ba ina fata an gane akwai sabani kan sahabi ne ko ba sahabi bane kaga saboda darajar sahabbai kenan har ana sabani ma kai sahabi ne ko ba sahabi ba saboda me saboda darajar sahabban sai ka cika sharuɗan kafin ka shiga an gane ko ke sa Imam At-Tabarani ya fidda hadisi a cikin Mujamul Awsat da kuma Ibn Abi Asim cikin As-Sunna wanda Imam Al-Albani cikin As-Silsila Sahiha yace hadisi ne hasanul li ghairihi annabi yake cewa tuba liman ra'ani wa amana bi farin ciki ya tabbata ga wanda ya gani ya imani da ni waye kenan sahabi tuba ko kace farin ciki ko kace aljanna duk malamai sun yi shi fassara cewa tuba liman ra'ani wa amana bi farin ciki ya tabbata ga wanda ya gani ya imani da ni yace tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi kai farin ciki ya tabbata ma ga wanda ya ga wanda ya gani ya imani da ni tabi'ai kenan yace tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani wa amana bi farin ciki ya tabbata ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani yasinin number roko da wanda ya ji da wanda ya ga to kaga anan tabi'ai sun shiga tabi'u tabi'in sun shiga ba fa sahabban ake magana ba ma su kansu wata daraja ce saboda naga sahabi ni ma na more inda ina musulunci naga wanda ya ga sahabi ni ma wani abun girmamawa ne ina fata an gane wannan shine musulunci sai amanan da sahabbai suka rike na Qur'ani da hadisi da musulunci suka isar da shi kada ya isa a ainihin sallama musu inda ba mutanen kirki bane ba to me tabbacin Qur'ani nan gaskiya ne tunda babu wanda annabi ya koya mishi Qur'ani sahabban nan da yaso suka kawo Qur'anin nan zuwa ga tabi'ai ko ba haka ba to inda maciya amana ne da Qur'ani za su fara batawa mu fahimci illan da ke cikin duk wani addini wanda yake taba darajar sahabbai to ba musulunci bane ba musulunci yayi gabar shi yayin ma Allah ya tsare mu kale yace qultu li aisha nace wa nana aisha Allah kara mata yadda ara'aiti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaghtasilu min aljanabati fi awwal layli aw fi akhirih yace ki bani labari shin annabi ya kasance yana wankan janaba a farkon dare ne ko a ƙarshen dare shi wannan Hudayf ibn al-Haris shi yake tambayin nana Aisha yace annabi a farkon dare yake wanka ko a ƙarshen dare qalat sai Aisha ta ce rubbama ghtasala fi awwal layli sau da dama wani lokaci yake ni wanka a farkon dare wa rubbama ghtasala fi akhirih wani lokaci yakan jinkirta wankan sai ƙarshen dare qultu yace sai nace Allahu akbar sai ya kabbara yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi al-amri sa'atan yace godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ainihin yalwa cikin wannan al'amarin addini kaga sai yace min Allahu akbar da wannan ne malabe suka ce ya halatta ai kabbara in aka ji wani abu farin ciki kun fahimci wannan abin da kyau na akwai malaman da suka ce bai halatta ba suna hana kabbara aka ce idan kabbara mai dalili ne ya halatta an gane ko dan sahabbai gashi suna yi inda bai halatta tace kai dan me kake kabbara kaga bata hana shi ba muqaddara ma shi din tabi'i ne tunda akwai sabani kale yace qultu sai nace da ita ara'aita rasulullahi alaihi salatu wassalam kana yutru awwalal layli am fi akhirih ki bani labari shin annabi ya kasance yana yin wutiri a farkon dare ne ko a ƙarshen dare qalat sayyidati rubbama awtara fi awwalil layli wa rubbama awtara fi akhirih wani lokaci yakan yi witiri a farkon dare, wani lokaci yakan yi witiri a ƙarshen dare. Kultu yace sai na ce Allahu Akbar, yasa ka danna kabbara, ya samu sauki kenan ko? Wata ran ya kabbara ya yi witirin shi da ya yi isha, kawai ya bi katifa ya bacci. Sai yace Allahu Akbar, alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a, yace yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya sanya sauki da yalwa cikin wannan al'amarin na addini. Kultu yace sai na ce ara'aytuki bani labari rasulullahi alayhi salatu wassalam kana yajharu bil qur'ani am yaqfutu bihi, shin annabi ya kasance kan boye karatun qur'ani in yana sallan dare ko kuma yana bayyanawa? Bayyanawa yake ko boyewa? Qalat Aisha tace rubbama jahara bihi, wani lokaci ya bayyana, wa rubbama khafata, wani lokaci ya boye, yana kowanne. Qala yace kullu, sai nace Allahu akbar, ya sake danna kabbara, yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a, yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya sanya sauki cikin wannan addini. To kaga anan ababe guda uku, kowanne aka bashi amsa sai ya kabbara. Annabi kan yi wankan janaba a farkon dare, wani lokaci ba ya kuma sai ƙarshen dare. Wani lokaci annabi kan yi witiri farkon dare, wani lokaci kan yi witiri a ƙarshen dare, ya danganci zai tashi ko ba zai tashi ba. Da wannan malamai suka ce ko da kiyamul layli ba kullun annabi yake yi ba, sai da mafi yawan kwanakin shi yana yi, amma ko lokacin da baya yi. Shi yasa shi idan bai yi ba kan yi qira'i su da rana da safe kafin azhar, sai ya rama wannan rakawoyin. Ina fata an gane, saboda shi sallan daren wajibi ne akan shi. To me yasa? Saboda ya nuna mutane karkace zaka dora kanka kullun sai kai, shi ma wataran ne wataran bai ba. Sai sake yace da ita dangane da abin da ya shafi bayyana karatu fa, tace wata ran ya bayyana wata ran ya koyi. To sai malamai suka ce duk inda ba a samu dalili karara ba, to annabi yakan bayyana karatu wani lokaci yakan ainihin ko ya koyi ko ya bayyana. Amma in ka dauki kamar misali rakatul fajiri, abin da yazo zahiri shine annabi yana koyi karatu ne a mafi yawan ruwayan da suka zo. Amma ko malaman da suka ce ya halatta a ainihin bayyana, saboda me suka ce? Saboda an samu ruwayan da ta nuna cewa ya karanta kaza da kaza, to ai kaman an ji ya karanta ne. Ina fata an gane, amma gaskiya zahirin abin da yazo shine annabi boye karatu yake yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sannan lokacin da annabi yake da sahabbai, ina fatan ku zama ku ne rabin yan, ku zama daya bisa ku ne yan aljanna, sahabbai duke su kai kabbara. Sai ce ina fatan ku zama ku ne rabin yan aljanna, sahabbai suka sake danna kabbara. Yace kai ina fata ku zanto ku ne biyu bisa uku ne yan aljanna, sahabbai suka sake yin kabbara. To da ire-iren waɗannan malamai suka ce kabbara mai ma'ana ya halatta, amma kabbara mara ma'ana bai halatta ba. Misali ana wa'azi akan wuta da kabari, kai kabbara, wannan shirme kenan. Ina fata an gane, nan ba mahallin kabbara bane, mahallin kuka ne wannan wurin. Ana magana azaban jahannama kana kabbara, to kabbara me kake? Amma an yi labarin aljanna sai kai kabbara. Ina fata an gane, wannan shine ko kowanne akwai mahallin shi. Qala haddathana Hafs bin Umar an-Namari, qala haddathana Shu'batu an Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir an Abdullah ibn Nujay an abihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, wannan Abdullah ibn Nujay saduqun ne, Abu Dawud, Nasa'i ibn Majah sun fidda hadisin shi, shi kuma mahaifin nashi an abihi shi kuma maqbul, shi ma Abu Dawud, Nasa'i ibn Majah sun fidda hadisin shi. An Ali ibn Abi Talib qala, yace annabi ya ce la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Wannan hadisi ne da'if. Wani ce yawwa, hadisin bai inganta ba, ku ja layi akan shi. Imam Ahmad Shakir ya ce hadisi ne da'if, da ainihin Imam Al-Albani ma ya da'afa wannan hadisi. Abinda hadisi ya ce wala tadkhulul mala'ikatu baitan, mala'iku ba sa shiga gidan da fihi suratun, akwai ainihin hoto a cikin gidan, wala kalbun ko akwai kare wala jinubun ko mai janaba inda matsalan take kenan kawai in an samu mai janaba malaika ba zai shiga gida ba an samu matsala an gane ku malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba kisa Imam al-Bukhari yake cewa Abdullah ibn Nujay an abihi an Ali yace fihi nazar inji Imam al-Bukhari duk inda kaga hadisi an ce an Abdullah ibn Nujay an abihi an Ali ibn Abi Talib to akwai magana a wannan wurin sanadin yana da rauni qala hadathana Muhammad ibn Kasirin qala akhbarna Sufyan an Abi Ishaq wannan Abu Ishaq shi ake kira da Abu Ishaq as-Sabi'i yawa mun sha magana akan shi ko amma cike sunan shi Amr ibn Abdullah ibn Ubay al-Hamdani as-Sabi'i Abu Ishaq an haife shi a karshen mulkin Sayyidina Usman dan Affan shi yasa yace yana yaro karami yana dan shekara irin 7 zuwa 8 an zo da shi masallaci a Kufa ya ga Sayyidina Ali yana hudubar Juma'a yana rike da wannan abu ya ga Sayyidina Ali ina fata an gane sannan yayi yana da malamai saboda 300 malaman shi sun fi 300 a cikin malaman nashi sama da 300 akwai sahabbai guda 38 wanda duk yayi ruwaya a gonsu duk malaman shi sannan yana da dalibai ko basu da adadi to shi kanshi malaman shi 300 da wani abu kaga daliban shi ba sai a ce wallahi alam ko na'am suwaye eh gaskiya ne yace mun ga mu nan cikin daliban shi ne duka Abu Ishaq as-Sabi'i suna masa laqabi da Abu Ishaq al-Qari saboda yawan karatun Qur'ani shi duk wani uku yake sakon Qur'ani duk wani uku sai yayi sauka Malam Jamilu duk wani uku sai ya sauke Qur'ani sai ake ce mishi al-Qari aiki shi kawai karanta Qur'ani amma duk da haka kuma ga hadisai ko ba haka ba Anil Aswad daga Aswad an Aishata qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tana da wani kalma da yake burge ni aka ce da ita wai ga wasu mutane suna ta zagin sahabban annabi tace to me abun mamaki ku bar su ta zagin su yace ai abun da yasa suke zagin sahabbai yace shi Allah subhanahu wataala yana kaunar sahabban ne to sahabban sun rasu duk wanda ya rasu kuma aikin ladan shi ya tsaya ko ba haka ba yace to Allah kun wai so ladan su ya tsaya sai ya kawo sinan nusi ta zagin su sai su ta samu lada kun gane ko ita Aisha da kai magana tana da amsar shi tace sahabban ne Allah ke so kan ladan su ya tsaya to kuma sun rasu to sai Allah kawo su tsinan nusi ta zagin sahabbai su ta tsine musu Allah na rubuta musu lada dan ana zaluntan su ya fita ko yawa shesa ita kana Aisha take aka ce da ita ga wani nan Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayen mummune ne washi ya ce ke ba uwar shi bace tace to a gaskiya ya fada ni uwar mummune ne Allah kara mata yadda tace ai bai karya ba ai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yanamu wa huwa junub annabi yakan yi bacci alhali yana da janaba min ghairi an yamassa ma'an ba tare da yayi alwala ba kaga halaccin da muka yi magana da su kenan ko shi yasa nace zai tara maka duka abun ababi guda daya annabi ya kwanta bacci yana da janaba bai alwala ba bai wanka ba saboda me saboda ya karantar da mutane jawaz kar a dauka duk wanda yayi Allah zai rubuta mishi zunubi ina fata an gane wanda yayi ya samu lada ya dace da sunna wanda bai yi ba kuma ya rasa lada amma babu zunubi ina fata an gane ke yasa Imam An-Nawawi Allah mishi rahama a cikin sharhi Muslim yake cewa yace dalilin da yasa annabi ya bai ci gaba da duk lokacin da zai yi bacci sai alwala ba in yana da janaba inda ya lizinta abin da ya zama wajibi duk abin da ya lizinta shi kullun sai yayi sahabbai za su ce wajibi ne to wata ran sai yayi wata ran bai yi ba to wannan rashin ya nuna cewa ba wajibi bane ba alaihi salatu wassalam qala abu daud قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال wannan Hassan bin Ali al-Wasiti duk cikin kutubus sita babu hadisin shi in ba Abu Dawud ba duk kutubus sita nan Abu Dawud kada ya roto hadisin shi kala yace sami'tu Yazid ibn Harun yaqulu hadhal hadis wahamun yake cewa naji Yazid dan Harun yana cewa hadhal hadisu wahamun wannan hadisin akwai wahami saura minti na na sun ce minti biyar yace hadhal hadis wahamun wannan hadisin akwai wahami a cikin shi yani hadisi abi ishaqa yana nufin hadisin abu ishaqa sabi'i amma zance mafi inganci shine malamai sun tattara sanadin gaba daya sun ce sanadin shi ya inganta insha Allah a cikin sa akwai Imam al-Albani ya inganta sanadin wannan hadisin babun fil junub yaqra'u al-qur'ana babun da ke magana akan mai janaba ya halatta ya karanta qur'ani ko bai halatta ba قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة سكتون معلم كتب الستة تسبد حديثه عن عبد الله بن سلامة صدوق وانا عبد الله بن سلامة الأربعة سبد حديثه أما لوكين دي جرم شكرو سكا جا حدن شيا دا ركتي سنة چوا تغير حفظه أما صدوق ني أنا كربا حديثه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه yace na shiga wurin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ana wa rajulani ni da wadansu mutane biyu muka shigo wurin sayyidina Ali yace rajulun minna ɗaya mutum minna daga cikin mu yake yana nufin daga kabilar mu kabilan Banu Murad yace wa rajulun min bani Asad yace ɗaya kuma daga kabilan Banu Asad yace ahsabu haka dai nake tsammani shine mana ahsabu yace ina tsammanin dai ɗaya mutumin daga Banu Asad yake yace fa ba'athahu ma aliyu radiyallahu an wajhan sai sayyidina ali ya aiki waɗannan mutane biyu wajhan kalman alwajhu anan ana nufin aljiha ya aike su zuwa wani yanki ina fata wata nahiya ko wani gari mai nisa ya aike su shine fa ba'athahu ma wajhan ay ila jihatin wa qala sai yace da su innakuma iljan kalman iljan tana da lugga guda uku a larabci ko kace iljanun ko kace mufrad din shi dai shine iljun iljun shine kwaya daya iljan guda biyu to sai zamo iljun ko aljun ko aljun duk a larabci ya halatta kun fahimta ko ko kace aljun ainun da fataha lamun da kasra ko kace iljun kaman wannan kenan ko kuma kace aljun lamun din kamata sukun sai yace innakuma iljani inji sayyidina aliyu yace ku waɗannan mutane guda biyu da na aika majiya karfi ne shine in an ce rajulun iljun a rajulun qawiyun yace kuna da lafiya kuna da karfi shi yasa na aike ku na ba ku wannan assignment din to bari ka ji sai yace fa'alija andinukuma kuyi amfani da karfin da Allah ya baku da lafiyan da Allah ya baku andinukuma wajen kare addinin kaga hatta lafiyan da Allah ba su da karfi na gangan jiki sai yake musu nasiha fa'alija andinukuma kuyi amfani da karfin da Allah ya baku wajen taimakon addinin ku ba addinin ku kariya to shi yasa duk lokacin da Allah baka dama baka taimaki addini baka yi hasara kowace irin dama ce kudi Allah ya baka wata ma'aikata ka rike baka taimaki al'umman ka ba baka taimaki addinin ka ba wallahi kai hasara kuma babu waɗanda suke hasararru a wannan gaban sai musulmai ina fata an gane zaka ga a ƙasar nan a yau musulmi ya samu dama ya rike wata babban ma'aikata bai taimaki kowa ba idan an cire shi ga yan garin su suna murna madadin su yi protest he ga suna murna an sauke shi ai saboda bai taimaki addini ba kuma bai taimaki kowa ba na san ma'aikatan da a Abuja masallaci ake so ai musallafa ba a gina masallaci ba a zo a danyi wurin da za a na sallah shugaban gun musulmi ne ya hana wanda a jawo masa magana wallahi kuwa aka zo aka kore shi wani kirista ne a wurin aka nema kuma ya bada dama aka yi wannan na san gunne ba wala bari aka bane kun fahimci abin da kyau kaga musulmi ya rike abu kaza ya bai taimaki addini ba bai taimaki garin su ba bai taimaki kowa ba amma ba haka ɗan kudu suke ba baka ma isa ba ai su kan a can baka isa ba kun fahimci wannan abin da kyau to kaga sai ya ce fa'alija an dinukuma ku yi amfani da karfin da Allah ba ku ku taimaki addinin ku lokaci yayi ko mallam Usman ya ce dole ya tsaya lokaci yayi yawa ina kaza mu tashi akan wannan hadisin wani sati insha Allah abinda mu karanta na dai da Allah ya ba mu lada zamu ji abinda sayyidina Ali zai yi da waɗannan mutanen daga nan kuma shiga wani babi insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh